na tambayi babban komandan dakarun kawancen kasashen yankin tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim, ko ta yaya aka yi suka ci waɗannan ɗaruruwan ƴan Boko Haram?
Na'urorin da muke amfani, muke yin sintiri a sama ya nuna mana cewa mutane na tafiya, kuma da muka duba sosai sai muka ga mata da yara da manya maza dai har civilians a turance. So sai muka tura sojojin Nigeria da na Niger, wato na multinational joint task force sectors 3 and 4, sector na 3 da 4, sai suka je suka kamo waɗannan mutanen. Wuraren da muka gansu shine wajajen wannan kogin da ake kira Kamadugu Yobe, wasu anguwanni na garin Dogo da kuma Gaskero. To ta wuraren ne muka je aka kama su.
To bayan da kuka kame su, yanzu ina suke?
Aka tattance aka ga cewa yawancin su ƴan Najeriya ne, to sai aka kai su ga dam wannan battalion da ke wurin. Sato commander kuma da ke damaturu ya turo su. Yanzu an zo da su ne Duguri, wallahi sun kai wajen su 800, banda wanda aka kama kuma ta wajajen Damasak. Battalion da ke Damasak da brigade da ke Gubio su ma sun yi nasu aikin, sun kama waɗannan mutanen.
Ko me yasa waɗannan ƴan Boko Haram ke guduwa daga dajin Sangisa zuwa zirin tafkin Chadi?
Fadace-fadacen da suke tsakanin su a nan dajin Sambisa din da kuma lugudan wuta da muke sa musu daga jiragen sama daga kuma farmaki a ƙasa. Duk da cewa dai kafin Sambisa ba ƙarƙashin mu take ba, a abin na MNJTF tana ƙarƙashin operation haɗin kai ne, suke tura sojoji su je wurin su yi operation. To amma abinda muka sani shine faɗan da suke tsakanin su da kuma farmakin da muke kaiwa daga ƙasa da kuma daga jiragen mu, shine yasa suke gudowa suke zuwa tafkin Chadi.
Kalaman babban komandan dakarun sojojin tafkin Chadi, Major General Abdul Khalifa Ibrahim. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.